Ga fara kifi ga fara kwado Abubakar Nasiru Zabo Ga fara kifi ga fara kwado kada na magana cikin ruwa Sai Zabo na ce kai Sai Zabo na ce kai Sai Zabo MSI Sai Zabo MSI Sai Zabo kai faduwan ka sai a mafarki Zabo ai ya zama zaki sai da gidan ku ka sai mai zaki yaro kai ko ma daki ga fili ga mai doki kai ayi slim peace sun ce wai ayi slim peace to kai ayi slim peace mun ce wai ayi slim peace eh ayi gulafa sun ce wai ayi gulafa to kai ayi gulafa sai zabo na ce kai
kwan kalafiya baka Nasiru Zabo
sai zabo na ce kai
sai daga mai rago taki
sai zabo
Sai mena kowa ya shaida kuma kowa ya sani
Sai Zabo MSI Sai Zabo kai a city ya bada assignment Zabo ya bada assignment sun yi sun ci fa alignment sun zo sun nemi alignment sarki ya bada ofamen suna bacci dole su farka makiyanka fada wanka ko sun ki dole su barka Zabo sai dai san barka kai ayi slim peace slim peace ayi gulafa nace to ai ta gulafa Sai Zabo na ce kai
kwan kalafiya baka Nasiru Zabo
Sai Zabo na ce kai
sai daga mai rago taki
Sai Zabo MSI
mena kowa ya shaida kuma kowa ya sani
Sai Zabo MSI Sai Zabo
shirin doki ba ya cika sai da dan kai lafiya kake uwar jiki babu murmushi da kai eh jangon kenan yaro ya ja da kai jangwado ma kansa kai ne yaro kai ne baban yaro ta fata yaro dare sai ta baban yaro Zabo masanin masana ba masanin doki kaiwa yaro nisa eh abili man kuwa canza masallaci eh gaba da gaban sa aljani ya taka wuta ya ce wash
Sai Zabo na ce kai
kwan kalafiya baka Nasiru Zabo
Sai Zabo na ce kai
sai daga mai rago taki
Sai Zabo MSI
mena kowa ya shaida kuma kowa ya sani
Sai Zabo MSI Sai Zabo
SCS sarkin cinye sauti